Mai sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate mai zamanta a wato Norman Salan kotu mai lamba 58 karkashin jagorancin mai shari'a Aminu Muhammad Gabari inda a daidai wannan lokaci ake gab da fara shari'ar nan ta wani mutum wanda ake zargin sa da laifin kisan kai sakamakon yana zargin cewar wani ya nemi matarsa
zamu so mu ji cikakken suna
Sadiq Mustafa
Sadiq Mustafa to da wani laifi ake tuhumarka a gaban wannan kotu
ili gashi dai an kane kotu akan an ce wai ana tumata da wani ya shigo mun cikin gida kuma sakamakon an kama shi an gwa su karfe shi da duka kafin a je asibiti sai ya rasu shine aka kama kotu
to amma kunshin tuhumar da ake yi maka yana nuna cewa kamar ka zare wuka ne ka burma masa har ya rasa ransa me zaka ce akan wannan tuhuma da ake ma
gaskiya ba haka bane ni ban san wannan maganar ba sakamakon ni ban san hakan ba
to misali yanzu da kake maganar kamar yan unguwa kamar da suwa yake nan suka yi wannan abu
wallahi ni ban san suwaye ba tunda ni ma ina cikin gaba ɗayan shauri lokacin ni ma kira na akai na zo na tarar da wannan abun a cikin gidana ya fu
dama shi kana zargin shi ne ko kuwa babu wani zargi tsakanin ku
ni ba wani zargi kawai dai ya riga ya shiga cikin gidan ne
kuma to dai shiga cikin gidan me kake zargin yayi
eh an ce an kama shi yana amfani da matan ne
to amma kasancewar a shari'a irin wannan shaida shi mai wahalar tabbatarwa ya akai har kuka tabbatar da wannan zargi da ake yi masa gabanin kashe shi
ito an anguwa ne suka gani kuma su suka tabbatar da haka
ma'ana kai baka da wata masaniya kenan akan wannan abu kake nufi
gaskiya ba ni da wata masaniya ne akan
me sauraro wannan shine mutumin da ake tuhuma kuma da zarar an karanta masa tuhumar sa mun ji amsar da ya bawa kotu insha Allahu rabbi dan sake dawowa domin jin matakin da ita kotun ta dauka akan wannan matashi Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan harabar kotunan magistrate na unguwar Norman's Land.